Thank you. for a better rainforest.
We are the future.
Thank you. imagine yourself walking through the desert. There's nothing but warmth around you. You're all alone. Feel a sense of peace. You look around you. There are mountains. Continue to walk. As you walk, you notice on the ground there's a lotus flower. As you pick it up, you realize that it's starting to open. As it opens, a sound comes out, and you see the sound right before your eyes. It's right in front of you, and it vibrates your body. They move higher and higher through the sounds, through the planes above them. Starts low, gets higher and higher and higher, and the vibration moves you.
Yeah.
nothing but sound. And you realize that everything is just pure energy. Thank you.
Da 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 da